أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المظلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwan mu a wannan masallaci Masjidul Ansar a cikin karatun littafin mu na alamatu sihhatil qalb aw alamat sihhatil qalb na babban malami Suleiman bin Sahman wanda ya rasu a shekara ta 1349 hijiriya Allah ya ji kansa da rahama a yau ranar litinin 27 ga watan Juma'atul Ula shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 1445 wanda ya daidai da 11 ga wata na 12 December shekara ta 2023 wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance darasin mu na takwas a cikin wannan littafin mai albarka a darasi na baya mun tsaya a baiti na 54 yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi a baiti na 55 ya qul Suleiman bin Sahman rahmatullahi alayhi wa tashhadu anna al-qur'ana haqqan kalamullahi min ghayri ta'ali ولا تمويه مبتدئ جهول بحلق القول عن أهل الضلال وآيات الصفات تمر مرا كما جاءت على وجه الكمال ورؤيا المؤمنين له تعالى أيانا في القيامة ذي الجلال يرى كالبدر أو كالشمس سهوا بلا غيم ولا وهم خيال وميزان الحساب كذاك حقا مع الحوض المطهر كالزلال يقول سليمان بن سحمان رحمة الله عليه وتشهد أنما القرآن حقا كلام الله من غير اعتلال ولا تمويه مبتدئ جهول بحلق القول عن أهل الضلال وآيات الصفات تمر مرا كما جاءت على وجه الكمال ورؤيا المؤمنين له تعالى عيانا في القيامة ذي الجلال يرى كالبدر أو كالشمس سهوا بلا غيم ولا وهم خيال وميزان الحساب كذاك حقا مع الحوض المطهر كالزلال زادكم الله من فضله وتوفيقه مالا bayan mun tsaya a baiti na 54 inda malam ya kawo mana baiti tun daga na 50 har zuwa 54 yana zance akan tabbacin wannan hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabin rahama yake ba mu labari ubangiji madaukakin sarki yana sabkowa kowane dare lokacin da dare ya kai sulusi na karshe zuwa ga sama ta duniya sai ya ce ina mai tuba in gafarta mishi ina mai tambaya in bashi ina mai neman gafara in gafarta mishi shine malai yake cewa yanzulu rabbuna fi kulli laylin ila adna as-samawati al-awali lisulsul layli yanzilu hina yabqa bila kayfin ala marri al-layali yunadi khalqahu hal min munibin wa hal min taibin fi kulli halin wa hal min sa'ilin yad'u bi qalbin fayuta su'luhu inda su'ali wa hal mustaghfirun mimma janahu min al-a'mali aw su'il maqali yanzu mala sai zai je akan wata gaba mai muhimmanci ta tauhidi sai yake cewa a baiti na 55 da baiti na 56 da na 57 zance ne guda wa tashhadu anna al-qur'anu haqqan kalamullahi min ghayri tilali ولا تمويه مبتدئ جهول بحلق القول عن أهل الضلال وآيات الصفات تمر مرا كما جاءت على وجه الكمال وتشهد كشهد يا كي مسلمي يا كي مسلمي من إيماني كشهد أنما القرآن حق للي القرآن قسكياني كلام الله zance ne na Allah min gairi tilali ba tare da wata illa ba wala tamwihi mubtadi'un jahulin kada ka kara ma miya manda kada ka kawo wani abu wanda ba shi ba an ce kalamullahi ne ka zo ka kai ta kone-kone ka ringa ba kalamullahi bane ai kaza ne ba a sa ka ba kaman yanda dan bid'a yayi jahili yake cewa bi halqil qur'ani wai alqur'ani halittar shi akai yake cewa ba magana Allah bane ba anil ahli dalali wannan abun an samu shi ne daga ma'abuta bata ba gaskiya bane ba mutun yace alqur'ani halittar shi akai wa ayatu sifati kuma duk ayoyin da suka zo akan sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala tamurru marran kawai ka huce ka yarda da su da ma'anar su kama ja'at ala wajhi al-kamali kamar yanda suka zo akan huska ta cika kada ka ringa batawa amma ka dauki baiti na 55 malai yake cewa wa tashhadu anna al-qur'anu haqqan kalamullahi min ghayri tilali ka sheda lalle al-qur'ani gaskiya ne zancan Allah ne ba tare da wani kokonto ba tare da wani shakka ba kenan kai imani ka karrara akan cewa lalle alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ne yayi furuci da shi kuma gaskiya ne mala'ika jibril ya shi daga gare shi sannan ya sabko ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi kenan alqur'ani mala'ika jibril ne ya ji shi sai ya kawo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a waje ba so dai ba Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayanin haka a cikin alqur'ani mai girma wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul shu'ara wa innahu latanzilu rabbil alamin lalle shi alqur'ani haqiqa saukakke ne daga ubangijin halittu Allah ya sabko shi ne daga ubangijin halittu nazala bihi ar-ruhul amin ruhi amintacce ne ya sabko da shi ar-ruh jibril ruhi amintacce ne ya sabko da shi ala qalbika litakuna minal munzirin akan zuciyarka ya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ka kasance daga cikin masu gargadi. Alqur'ani ne an zuba ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zuciya, wanda da ana sabko ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani yana tamaimaitawa. Annabi yana gani kawai wannan alqur'anin sallallahu alaihi wasallam ya kubce ne, dan shi yasa yake tamaimaitawa. Sai aka mai garanti kai ya bata lokacin shi, ha shi wannan kawai an sa mai shi a cikin zuciyar shi ne. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi qur'ana summa inna alaina bayana sanuqri'uka fala tansa. Ko kuma inda Allah madaukakin sarki yake cewa alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, a cikin alqur'anin ne Allah madaukakin sarki yake cewa wannan qur'anin da ya zo ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko kuma wannan alqur'anin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi, la shakka annahu munazzil min indillah, babu wani kokanto, babu wata shakka, lalle wannan alqur'anin daga Allah subhanahu wata'ala ne yake ubangijin talikai gabaki daya. Anan fa nashhadu bi anna alqur'an haqq, mu sheda lalle alqur'ani gaskiya ne, shine malai yake cewa tashhadu anna alqur'anu haqqan kalamullahi min ghairi itilali, kenan mu sheda kuma zancan Allah ne Allah subhanahu wata'ala yayi furuci da shi haqiqan furuci, min ghairi itilali ba tare da wata illa ba, ba tare da wani juyawa ba da kakile irin na dan bid'a na wanda ya jahilci sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai malai yake cewa a baiti na 56, wala tamwihi mubtadi'un jahul, wala tamwihi, tamwih masdar ne na fi'ilu mawwaha, mawwaha a ce mawwaha al-kalam, an an ce mawwaha al-kalam ya juya zancen bayan da yake ba, kamar an yi zance an ce daraba ali zaidan, ali ya bigi zaidu, kai he ka zo ka sauya, he ka ce a basara he ka sauya, he ka ce ai zaidu ne ya bigi ali, kenan kaga ka sauya. Yuharrifuna al-kalima an mawadi'i, kenan ana so ka yi shi ne ka bi wannan sifofin yanda suka zo ba tare da wani kakale ba, ba tare ba da kana albasa hal batil ka dora ka lullube wannan maganar da ƙarya, ko kuma da sheda ta zur, ko kuma ka rawwaje wannan zancen ya zamanto ba haka ba. Shine aka ce wala tamwihi mubtadi'in, kada ka rawwaje wannan zancen ka bata shi kamar yanda mai bid'a yake yi jahuli akan jahilci, ko kuma shine jahilin ma bi halqil qur'ani, wai akan cewa alqur'ani halitta shi akai. Akwai aqidu wanda suke gurbatattu suna cewa alqur'ani halitta ce ta Allah, shi kuma Allah ya ce alqur'ani zancen shi ne, kai kuma ka ce halitta ce, idan ka gabata ne shine malai yake mana nasiha mu yi kashedi, mu kiyaye matukar kiyayewa, mu yi hannu mai sanda da irin wa'annan firqoqi wanda suke kawo abu wanda ba shi ba, su gurbata ma mutun tauhidin shi. Shine malai yake cewa wala tamwihi mubtadi'in jahulin bi halqil qur'ani an ahli ad-dalali. Sai malai yake cewa wa ayatu sifati, dukkan ayoyi na sifofi da suka zo, tamurru marran kama ja'at ala wajhi al-kamali. Anan da yace tamurru marran akwai karin magana na malamai as-salaf magabata suke cewa amiruha kama ja'at bila kaifa, ayatu sifat, ayoyin da suka zo na akan sifofin Allah, an ce Allah yana da hannu, Allah yana ji, to aka ce amiruha kama ja'at, ku yi aiki ku yi imani da ita kamar yanda suka zo ba tare da falakai fa ba kamar yanda Malik Imam Malik rahimahullah yake cewa al istiwa'u ma'lum shi an ce ar-rahmanu 'alal arshi istawa an sani Allah subhanahu wa ta'ala shine ya hudu haka wal kayf majhul to amma yaya yayi istiwa'i ba mu sani ba was'alu anhu bid'a tambaya akan haka kuma bid'a ne kawai an wadi kai sami'na wa ata'na kada kai kakile kuma kada kai tayon tambaya akan hakan la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum irin wannan tambayoyi wanda ba su da ma'ana ko kuma wanda ba a saka ba haramun ne Allah subhanahu wataala ya tsane su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsane su kenan ba so mutun yayi kila wa qala da kasratu su'al a cikin ayatu sifat kawai mutun yayi imani dan hakkaka je ka ringa buga misali kai kafirci ka ringa ai kaman kaza ne kaman kaza ne kaman kaza ne kuma Allah ya ce ka ai kai kace he kai Allah madaukakin sarki ya ce fala tadribu lillahi al-amsal kadda ku buga ma Allah misali ku ringa hannun shi kaman kaza yake ai jin nashi kaman kaza ne ke ba a saka ba innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah shine ya sani ku bu ku sani ba laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba a san kakile shine wannan cikar tauhidi dan babban abu ne fa a duniya abinda ya kamata mu fara gyarawa tauhidi wanda in mutum ya gyara tauhidin shi yana da garantin aljanna Allah ya sanya mu aljanna kaga irin rishin tauhidi yana kawo abubuwa da dama da cece kuci wannan juma wani malami Allah ya gafarta mi ya hawo munbari yana wa'azi yana cewa ya Allah wai kai ne baka da tausayi naga daga cikin malamai sun hutu suna ta mai raddi ya kamata a ce malamin nan ya hutu ya jinye magana in su kutar baki ce ana su kutar baki ba wanda yake karin su kutar baki an kuma jahilci ne bai sani ba sai gyara amma kaga babban kuskure ne ka siffanta Allah da Allah bai da tausayi babban kuskure ne Allah subhanahu wataala yake cewa inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id ya Allah subhanahu wataala ce mi wa huwa al-ghafurur wadud zul arshil majid fa'alun lima yurid Allah subhanahu wataala kuma hallo ya kodi ma kanshi akan shi mai tausayi ne mai jin kai ne huwa allahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim Allahu ra'ufun bi ibadihi to yana bayani ne yana adda Allah kai ne baka da tausayi ke cewa ka kama mutanen wayannan da rishin tausayin nan naka kaga kuskure ne wannan kace Allah mai tsananin ka mai tsananin ukuba ne shadidul iqab ba so kai kakale Allah mai rahama ne amma kuma hallo shadidul iqab ne kenan dan shi yasa sanin tauhidi a irin wannan lokacin namu abu ne mai muhimmancin gaske mutum ya tsaya ya san tauhidi ya san rubu tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma wa sifat kuma aya ta zo ta ce kaza to ko ka bi wannan aye kada kai tawili ba a saka ba kenan shine ake cewa amir ruha kama ja'at bila kaifa shine malaka ke cewa wa ayatu sifati ai jami'u ayatu sifati da suka zo da ahadisu sifati da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka akan sifofi kawai tamurru marran kama ja'at ka fassara su kaman yanda suka zo kakkayi tawili kakka rage kuma hallo kakka kara wannan shine cikar tauhidi Allah subhanahu wataala ya kara mana tauhidin mu ya gyara mana shi ya kare mu daga shirka sai malai yake cewa a baiti na 58 da 59 wa ru'yal mu'minina lahu ta'ala ayanan fil qiyamati zil jalali يراك البدر أو كالشمس سحوا بلا غيم ولا وهم خيال ورؤيا المؤمنين غنم ممني lahu su ga Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala madaukakin sarki ayanan ido da ido fil qiyamati a ranar tashin alqiyama zul jalali mun abocin girma yurakal badari za a ganshi ne kaman wata in ya kai daren 14 albadar auka shamsu sahawan ko kuma kamar rana da ta huto tarai Allah sa subhanahu wa ta'ala ya samu ganshi bila gaimin wala wahmin hayali ba tare da yana ba ba tare da kuma hallo wani duhu-duhu ba a wannan baitin malam rahimahullahu ta'ala ya faɗi mana aqida ta ma'abuta imani a cikin ru'ya gani na Allah subhanahu wa ta'ala cewa annal mu'minina yarawna Allah subhanahu wa ta'ala lalle mummunai za su ga Allah madaukakin sarki war ru'yata wa anna ru'yata haqq kuma shi gani na Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne dalla alaihi alquran alqurani yayi nuni akan haka wa dallata alaihi alaiha as-sunna kuma hallo sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi nuni akan haka daga cikin alqurani akwai kwatankwacin hoda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul qiyama wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira Allah sanya mu daga cikin su wujuhun yawma izin nadira a ranan nan wa'insu huskoki masu annuri ne masu kyalkyali ne masu haske ne ila rabbiha nazira zuwa ga ubangijin su ne suke kallo Allah sanya mu daga ciki idan kaga wannan dalili ne akan cewa mummunai za su ga ubangijin su Allah subhanahu wa ta'ala a gobe alkiyama a cikin kuma sunna an ka dalili na sunna dalili na alqur'ani yana da yawa irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin mahtum ko kuma lillazina ahsanu alhusna wa ziyada malumai suka ce wannan wa ziyadan ganin Allah subhanahu wa ta'ala ne a cikin as-sunna hadisi ingantacce hadisi na Jarir bin Abdullah wanda yake bani labari annabi sallallahu alaihi wasallam suna zamne sai ya huto wajen su yake cewa kunna inda annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a wajen annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yake suke cewa fa nazara ila al-qamari laylatan sai wata rana kawai suna zamne a wajen shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kan shi kalli wata laylatan yani laylatul badr daren 24 daren 14 wata in yayi tare fa qala sai ce masahabbai innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha alqamara lalle za ku ga ubangijin ku kaman yanda kuke ganin wannan watan daren 14 kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu la tudammuna fi ru'yatihi a wata ruwaya kuma la tudammuna fi ru'yatihi bukwa cinkoso ɗaya bai kare ɗaya babu wani matsatsi kowa zai ganshi tare fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha fa'alu in kuna so ku ga ubangijin naku ba cinkoso to kadda a gallabe ku akan sallar la'asar da sallar asuba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kiyaye kenan sallar asuba da sallar la'asar sai sun makara sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta wannan aya yace wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub riwayata tana cikin Buhari da Muslim wa ina nuni akan cewa duk mai so ya ga Allah subhanahu wa ta'ala a gobe alkiyama kamar yanda yake ganin wata daren 14 ko 15 tarai to ya kiyaye sallar asuba da sallar la'asar kiyaye sallar asuba da sallar la'asar yana sa mutum ya shiga aljanna kuma alama ce ta shiga imani alama ta cikai imani kuma alama ce ta wanda ga wanda ho zai ga ubangijin shi gobe alkiyama karai gashi nan shine mai yin sallar asuba da mai yin sallar la'asar musulunci ko shari'a ta musulunci ta kwadaitar da mu akan cewa mu ringa sallah na jami'i to he aka kebance barantana sallar asuba da sallar la'asar a wani hadisi wanda Abu Huraira ya kawo yarda Allah ta tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake bada labari yake cewa ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar annabi rahama yana bayyana mana akan cewa mala'iku wanda suke tsaka kula da bani adam wanda suke kula da al-bashar suna fasasiyon wannan ya ba wannan aiki wannan ya ba wannan aiki suna fasasiyon wayansu su tsare da rana wayansu su tsare da daddare yanzu kuma hallo sai a zo a yi kamun lide ku amsa ku koma can kuma ku amsa ku komo sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari yake cewa wayastami'una fi salatil fajr wal salatil asr wa salatil asr suna haduwa ne lokacin da zasu yi fasasiyon da service a lokacin sallar asuba da lokacin sallar la'asar sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa summa ya'ruju allazina batu fikum yanzu mala'iku wanda suka yi aiki da daddare sai su tahi sama bayan sallar asuba in suka tahi sama bayan sallar asuba sai Allah subhanahu wata'ala sai ya tambaye su fais'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim ubangiji ta'ala sai ya tambaye su kuma yahi su sani ba dan bai sani bane ya tambaye su yahi su sani ya tambaye su a irin wancan hadisin guda da muka karanta go kaifa taraktum ibadi yaya kuka bar bayina Allah subhanahu wata'ala yana tambaye wannan mala'iku fa yaquluna sai su ce taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun sirin gaba da amsa mala'ikun ce mun bar su suna sallah kuma muka zo suna sallah da muka zo suna sallah kuma hallo da muka bar su ma suna sallah ne mun bar su suna sallah asuba sannan da muka zo suna sallah la'asar kenan su kullun a sallah suke kenan kaga ashe yin sallah asuba a lokaci cikin jama'a da yin sallah la'asar a lokaci cikin jama'a ashe ba karamar cika imani bane wanda har zai baka ma shahada ta kaga ubangiji ta'ala a gobe alkiyama Allah sanya mu a cikin su shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to me so ya ga ubangijin shi a ranar tashin alkiyama kamar lailatul badr ba a kare shi ba a yi komai ba to ka a gallabe shi akan sallar asuba kai bari barci ya hana shi sallar asuba da la'asar kai bari wani abu mai shagaltarwa ya hana shi sallar asuba da sallar la'asar idan ka ga wannan hadisin akwai dalili akan cewa wa ru'yatul mu'minina lahu ta'ala ayanan fil qiyamati zil jalali kenan wannan hujja ce akan cewa za a ga Allah subhanahu wa ta'ala a gobe alkiyama sannan a wannan hadisin daraso baitin mu na wanda ya huce kafin wannan na 56 da 57 akwai dalili a wannan hadisin akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana zance tare da mala'iku Allah subhanahu wa ta'ala yana zance tare da mala'iku amma an hana ka yaya yake zance da su ina ruwanka ba a sa ka ba kawai ya takallam ma'a mala'ikatihi kama sha'a yana magana ne da mala'ikun shi kaman yanda ya so duna tashbihin aw ta'tilin aw ta'wilin ba tare da ka kamanta ba ba tare da ka rage ba ba tare da kai wani ta'wili na daban ba ba so wannan musulmi ya ringa wannan abu kenan shine malai yake cewa ayanan aibi absarihim haqiqa inan mummunai za su ga ubangijin su haqiqa fil qiyamati a ranar tashin alqiyama a ruwaya ta daban aka ce innakum satarawna rabbakum yawmal qiyama an qara yawmal qiyama a ranar tashin alqiyama a wani hadisin kuma na daban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu ba zakku ga ubangijinku ba har sai kun mutu wanda yace ma kenan a rayuwa ga Allah yayi kaga wannan magana ai ta saba tafiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yace ya bada wardi na garin Allah kaga ni go ina sai an kiyaye ina wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi na wanda Imam An-Nasa'i cikin Sunan Al-Kubra ya rawaito da Tabarani shi ma ya kawo shi Imam Al-Albani ya ingantar da shi a cikin Jami'u Saghir annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangijinku ba har sai kun mutu yana wanda zai ringa cewa yana bada wurin ganin Allah Allah ya gafarta mishi idan wa qawluhu rahimahullahu ta'ala yurakal badri aw kashamsi sahwan bila gaimin wala wahmin khayali ubangiji ta'ala ana ganin shi a gobe alkiyama kal badri kaman albadar in wata ya kai daren 14 ko 15 ba tare da wani yana ba ba tare da wani hadari ba wani ko malam ba a kai hadi ba a hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisi na Abu Huraira wayansu mutane suka zo he suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam hal nara rabbana yawm alqiyama shin mun ga ubangijin mu a ranar tashin alqiyama faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hal tudaruna fi shamsi laysa dunaha sahaba wai shin kuna cinkoson ganin rana in hadari bai kare ta ba in gizagizai bai kare ta ba in gajimare bai kare wannan rana kuna cinkoso wajen ganin ta kaga kenan wancan hadisin ya kawo kalbadar wannan hadisin kuma ya kawo kashams shine mala yace yurakal badari au kashams ba kadi bane yayi duka yana da hadisi daga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu la ya rasulullah suka ce a aya ma'aikin Allah ai ba mun yi cinkoso ba muna ganin rana matuka babu wani gajimare babu wani hadari muna ganin ta tarai qala sai yake cewa hal tudaruna fil qamari laylatal badr shin kuna cinkoso wajen ganin wata in ya kai daren 14 laylatul badr laysa dunahu sahab wani babu wani hadari babu wani gashimare qalu la ya rasulullah suka ce a ban mu cinkoso muna ganin wannan watan tare qala sai annabi rahama sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa innakum tarawnahu yawmal qiyama kazalika rawahu al-bukhari wa muslim ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to haka zakku ganshi ubangiji ta'ala a ranar tashin alkiyama babu wani cinkoso Allah sa mu ga ubangiji ta'ala a gobe alkiyama kenan anan tashbihi ne na lirru'ya birru'ya gani da gani kenan sai malamin yake cewa a baiti na 60 wa mizanul hisabi kazaka haqqan ma alhawdil mutahhari kazulali anan malan wata aqida ce hallu ta daban yake garrasa mana a cikin zukatan mu yake ƙara tuna mana wa mizanul hisabi kazaka haqqan mai imani da haka wa mizanul hisabi kuma ma'aunin ayyuka ma'auni na hisabi kazaka haqqan shi ma gaskiya ne mu yi imani da shi ma alhaudil mutahhari kazzulali tare da ruwan alhaudi tsarkakakke kazzulali kamar ruwa mai ɗanɗanon daɗi potable anan malam asadarul bait malam he kawo mana almizan an nu'mina bil mizan yawm alqiyam mu yi imani da mizani ma'auni na ranar tashin alkiyama gaskiya ne Allah madaukakin sarki yana fada a cikin suratul anbiya ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط كما muka dora ma'aunin gaskiya ma'aunin adalci liyawul qiyama ga ranar tashin alqiyama sai Allah madaukakin sarki yake cewa fala tuzlamu nafsun shay'a ba a zaluntar rai ko daya kenan duk in kai abu kwatam kucin kwaye zarra sai ka gani fa man ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara han mujrimai ma a cikin suratul kahf za su ringa mamaki su ringa gani wai hatta da wannan dan abun ma sai da aka rubuta shi mali hazal kitab la yugadir sagiratan wala kabiratan illa ahsa wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka bai ya zalimta kowa kenan mu yi imani akan cewa ma'auni ma'aunin gaskiya ne a ranar tashin alkiyama sannan mu yi imani wannan ma'aunin sonan sikelin yana da kifatani ma'auni guda biyu kifatani kifatun tuda ubihil hasanat aw tuda ubiha alhasanat wa kifatun tuda ubiha asayiat ma'aunin guda a dora kyakkyawa ma'aunin guda kuma hallo a dora mummuna shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari a cikin alqur'ani mai girma ba a waje so daya ba a waje da yawa a cikin suratul mu'minun kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa iza nufiha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun idan aka yi busa a cikin kaho fala ansaba bainahum a wannan rana babu wani dangantaka fa yawma idhin a wannan rana wala yatasaalun kuma babu wani tambaya yubassarunahum yawaddu almujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bibani faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun sai Allah subhanahu wa ta'ala ki to wanda ma'aunin shi yayi yauni yayi abin kirki fa ulaika humul muflihun wa innan sune marabauta wanda suka ci nasara wa amma wa man haffat mawazinuhu a cikin suratul mu'minun amma kaga wanda ma'aunin shi yayi sakaka bai yauni ba fa ulaika allazina khasiru anfusahum wannan sune wanda suka zalunci kansu Allah ya kare mu fi jahannama khaliduna a cikin wutar jahannama suke dawama cikin suratul qari'a ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa amma man saqulat mawazinuhu kaga wanda ma'aunin shi suka yi yauni yayi abin kirki fa huwa fi 'ishatin radiya to yana cikin rayuwa yardadda wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda mata aljanna kenan wa amma man haffat mawazinuhu amma kaga wanda ma'aunin shi ya sakaka fa ummuhu hawiya to uwar shi ita ce hawiya wa ma adraka ma hiya wa sanar da kai abinda ake ce ma hawiya narun hamiya wuta ce mai zahi Allah kare mu daga ita kenan mu yi imani akan cewa wannan mizan din nan gaskiya ne sai mallai ce ma al-haudil mutahhar kazzulal hallo mu yi imani da al-haud ne al-haud shine al-kauthar to bambancin tsakankanin al-haud da al-kauthar shi al-kauthar a cikin aljanna yake shi kuma al-haud a wajen ne yake kenan al-haud zan mu shashi ne ku ce amin zan mu shashi ne insha Allah a wajen aljanna kafin mu shiga aljanna shi kuma al-kausar sai an shiga aljanna kuma wannan al-kausar inna shine yake gangarawa ya ba al-haud kenan shine yake gangarawa ya ba al-haud shi al-kausar inna wata lokaci yana daga cikin asbab na cikin surati al-kausar hadisi wanda ya faranta ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rai yana cikin sahihul muslim hadisin da Anas bin Malik radi Allah ta tabbata a gare shi yake ba mu labari yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wata rana baina azhirihim a tare da su yana zamne a cikin masallaci kamar irin wannan zaman da muke hadiran ma'ahum fil masjid yana tare da su a masallaci wa annahu aghafa ifa'atan yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rihe idanun shi kamar irin wannan mutum yake barci wanda barci ba mai yauni ba kenan barci dan kararrami mai sauki ya doke shi wannan kuma yana daga cikin malamai suke cewa irin yanayi da hali wanda ake kawo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wahayi summa rafa'a ra'sahu mubtasiman a cikin hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daga kanshi ya bude idanun nashi mubtasiman yana mai mulmushi kadiba kai wanda idanun shi suna yin barci ai zaka ga fuskar ka ba an sha kunu kamar an sha kunu babu alama ai mulmushi to abun mamaki ga yanan annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ga kamar barci ne ya tashi ya dan rihe idanun shi kuma ya tashi rafa'a ra'sahu mubtasiman yana mai mulmushi sahabbai basu bari haka ta huce ba fa sa'alahu as-sahabatu an sababi zalika sai sahabbai sai suka tambaye shi menene sababin da yasa yake wannan mulmushin fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa unzilat alayya anifan suratun ankar an sabko mini yanzu ne wata sura yake ba su labari wai abin da yasa shi mulmushin an sabko mai yanzu wata sura faqara alaihim sai ya karanta musu bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar mafi gajarta sura a cikin alqur'ani mai girma amma ta kunshi abubuwa da dama annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwaya sai ya fara da bismillah shine malamai sai suka ce kaga kenan in zaka fara sura kai bismillah sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fara da bismillah sai karanta musu suratul al-kautsar inna a'tainakal kautsar lalle mun maka kyauta mai yawa daga cikin wannan kyautar muka baka ruwan al-kautsar fa salli li rabbika wanhar saboda haka kai sallah da ubangijinka kuma hallo ka soke taguwa ka kai yanka dan gode ma Allah inna shani aka huwal abtar lalle makiyinka shine mai yankakken baya sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce musu atadruna mal kautsar kun san wai menene al kautsar sahabbai daga cikin larabin su sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da ma'aike shi su kadai suka san menene ake nihi da al-kautsar qala yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara sifanta su sai yake cewa fa innahu naharun wani kora wata korama ce wani ruwa ne da yawa wa'adanihi rabbi azza wa jal ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya mun alqawlin shi alaihi khairun kaseerun akwai alkhairi jiyawa tare da shi wa huwa haudun taridu alaihi ummati yawmal qiyamah kaga mahallu shahid hallo shine kuma haud wanda al'umma ta zo su sha ruwa a ragobe alqiyama sai ya gangaro kenan al'umman manzon Allah sai mu sha Allah sanya mu daga cikin wanda zasu sha ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aniyatuhu shi wannan alhaud din wanda malai yake zance anan shine aka kawo a wannan hadisin aniyatuhu kwanonin shi abin shan ruwan kofofi na shan ruwan adadun nujumus sama kaman tarmamun sama ne waye sai zana sai Allah subhanahu wa ta'ala yanan tarmamun adadin wai makayin shan ruwan sai Allah subhanahu wa ta'ala fayuhtalajul abdu minhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba labari sai a kore wani daga cikin wannan ganan al'umman manzon Allah za su sha wannan ruwan sai a zo a kore wani ba ya sha ba wai wannan ruwan a kora shi yayi nisa da gare shi wal iyazu billah anan sai kwadayi da tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana kasan annabi mai tausayi ne sallallahu alaihi wasallam sai kira ga ubangijin shi rabbi innahu min ummati ya ubangiji Allah ana kore wancan
yana daga cikin al'umma ta a barshi ya sha ruwan al-kausar mana a barshi ya sa al-haud fa yaqulu sai a ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma tadri ma ahdathat min ba'dika baka san al'umma ka ba ai mi ta shibka bayanka ka ce ai kaza suka ce ba ai nasu daban zan su huddu sharrin bid'a kenan gaya nan ka san sai annabi Muhammad ya ce sallallahu alaihi wa sallam sai ka ce an ki bayin na annabi kai na kaza yi sai a ce ai sun sauya sun yi nasu na daban sun bar naka annabi yana shelawa yana a bar wannan ya sha ruwan al-kausar sai a ce mai a'a baka san ba me suka shibka bayanka sun sauya bayanka to kaga kenan al-kausar shine mana yake cewa to mutum yayi imani da wannan ruwan al-kausar yayi imani da al-haud wanda al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai su sha kafin su shiga aljanna Allah sanya mu daga cikin su hadisi da dama ya zo akan wannan yana siffanta al-haud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haudi masiratu shahrin haudi ruwan al-kausar wannan ruwa na masiratu shahrin tahiyya wata guda ce wai kafin ka je karshen shi sai kai tahiyya wata guda kana ta tahiyya kwana 30 ma'uhu abyad min al-laban ce ruwan nashi yahi madara hori warihuhu atyabu min al-misk sannan kuma hallo kamshin shi yahi tsarkaka yahi kamshi daga al-miski kuma hallo wa aniyatuhu kanujum min as-sama'i kofofin da za a sha wannan ruwan kaman tarmamun sama ne man shariba minha fala yasma abadan wanda ya sha wannan ruwan ba zai yi ishirwa har abada ba hadisi wanda Buhari da Muslim suka rawaito a cikin hadisi na Abdullah ibn Umar da ruwaya ta Muslim da lafazi na Muslim yake cewa haudi masiratu shahar al-haudi ruwan al-kausar ina tahiyya wata guda ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa zawayahu sawa'u angle in shi ma hakan kowane angle shi ma tahiyya kowane kote tahiyya wata guda kowane kote tahiyya wata guda ma'uhu abyad min al-waraqi warihuhu atyab min al-misk faman shariba minhu fala yasma ba'dahu abadan kaga hadisi sai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daya ba bi ba suka yi bayani akan wannan haud na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan he mu imani da haka shine malaka cewa mizanul hisabi kazaka haqqan ma al-haud al-mutahhar kazzulali da malaka yace kazzulali ai halu mai dadi ne halu kazzulali an ce az-zulal al-ma'ul azab as-safi ruwa wanda bai da wata kanwa bai da wani gishiri wanda daga ka dan dana ka san ai akwai ruwa a ruwa ma akwai ruwa a ruwa ma akwai ruwa kaga ruwan wannan garin yahi wannan garin ruwan wannan rije yahi na wannan rijiyar dadi na wannan garin yahi na wannan garin dadi daga nan zaka san kai Allah Allah ne ai ta shine ma Hausawa suke cewa Allah daya gari bamba to wannan an ce kazzulali kenan ruwa ne wanda daga ka shashi akwai dadin dandano Allah ya sa musharun al-kausara kenan wasafahu fi sunna bi annahu ahla min al-asr a cikin hadisi ma yazo an ce yahi zumwa dadi ruwa ne ho amma yahi zumwa dadi kai ka san akwai ta akaramana Allah subhanahu wa ta'ala bi shurbi min hadha al-haud al-mawrud abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin wanda zasu sha ruwan al-kausara tare da uwayenmu da zuriyarmu gabaki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu rayuwa kyakkyawa a nan duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga fitintunu na duniya da na lahira اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك